sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu saurare a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Far'a, FM Noman da FM Dalon da sauran tashoshin mu ta VOA Africa akan mitoci 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harande ne daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sodangi da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 25 ga watan Satumba na shekarar 2018. Dazu-dazun nan shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a gaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu gutsuro muku kaɗan daga cikin tattaunawar da ya yi. Za kuma ku ji cewar yau rana ce ta haɗa magunguna ta duniya. Muna da rahoto kuma akan wannan ne muke buƙatar ku bugo muna waya zuwa anjima don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira mu ita ce alamar tarawa 1 202-205-5655. Kada kuma a manta za a sa alamar tarawa a gaban lambar. Kada kuma a mance.
Shugaban Amurka Donald Trump, jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran a gafarce mu. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware in har ta ci gaba da tsokana, inda yake zargin shugabannin Iran da haddasa rudani da mace-mace da lalata al'amura. Trump ya hakikance akan cewar yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekarar 2015 da aka kulla a zamanin mulkin Obama, wanda daga baya Trump din ya fice daga ciki. Ya ce yarjejeniya ce da ta zama garabasa ga shugabannin Iran, ta bunƙasa kasafin kuɗin sojojinsu da kusan kashi 40 cikin 100 don taimakawa 'yan ta'adda da kuɗaɗen da suka kawo kashe-kashe a Syria da Yemen. Yana mai cewa,
"We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapon."
Ya ce ba za mu yarda kasar da ke kan gaba a duniya wajen taimakawa 'yan ta'adda ta mallaki muggan makamai ba, wanda ke kurin murƙushe Amurka da yi wa Isra'ila barazana. Daga bisani da yake magana da manema labarai tare da shugaban kasar Colombia, Ivan Duque, Trump ya ce, "Ina fatan za mu samu jituwa da Iran kamar yadda Amurka take da Koriya ta Arewa." A halin da ake cike kuma dazu-dazun nan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabinsa gaban babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin batutuwan da shugaban ya taɓo. A halin da ake cike kuma sauran ɓangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin su kauce wa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba wa Iran din. Jakadu daga Birtaniya, Faransa, Germany, Rasha, China da Iran sun fitar da wani bayani a yammacin Litinin daga Majalisar Ɗinkin Duniya, suna sanar da ƙirƙiro wani tsari na musamman da za a kafa a ƙungiyar Tarayyar Turai. Bangarori sun ce wannan sabon shirin zai samar da hanyoyin biyan kuɗaɗen waɗanda suka shafi kayayyakin da Iran ke sayarwa ƙasashen waje, cikin su har da mai, da zai ƙyale kamfanonin Turai ci gaba da cinikayya da Iran kamar yadda dokar Tarayyar Turai ta tanada, wanda sauran ƙawayen hulɗa na duniya su ma za su yi amfani da shi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sarkin Saudi Arabia Salman ya kaddamar da wani jirgin ƙasa mai gudu na kimanin dala biliyan 6 da miliyan 700 a yau Talata, wanda zai hada manyan garuruwan musulunci masu sarki. A yayin da ƙasar ke kokarin kawo hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ta hanyar bunƙasa yawon bude ido a dalilin raguwar kuɗin da ake samu daga cinikin man fetur. Hanyar jirgin ƙasan ta Haramain mai tsawon kilomita 450 yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin sufuri na ƙasashen gabas ta tsakiya, wanda ake hasashen zai kawo sauƙin zirga-zirga ga fasinjoji miliyan 60 a duk shekara. zai rage yawan lokacin da ake dauka wajen tafiya tsakanin Makka da Madina da kusan rabi. Jirgin kasan a nan gaba zai hade da sabon wajen jiran mahajjata a filin jirgin saman Jidda, wanda hakan zai kama mahajjata saukin zirga-zirga. Musulmai da ke ziyarar Makka su ne suke samar da kaso mafi tsoka na dala miliyan 20 da kasar Saudi Arabia take samu a shekara daga ziyarar baki. Jami'an kasar Saudiya suna fatan wannan yunkurin nasu zai haɓaka yawan bakin su zuwa miliyan 5 a duk shekara akan shekarar 2020, da yawan masu umara da miliyan 30 duk shekara kafin shekarar 2030. Kasar Chadi ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka akan cinikayya bayan sabon harajin da Amurka ta saka wa kayayyakinta. Amurka ta kakaba haraji da kayan China har na dala biliyan 200, da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta maida martani ta kakaba wa kayan Amurka na akalla dala biliyan 60, wanda ya fara aiki a ranar Litinin. Mataimakin ministan harkokin kasuwanci na China Wang Shuan ya tambayi manema labarai a Beijing yau Talata cewar ta yaya za a yi wata tattaunawa da gwamnatin Trump bayan za ta ci gaba da soma waɗannan manyan dokoki da suka yi kama da riƙe wuka a wuyan mutum, kace kuma yayi magana. Wang shine jagoranci wakilan China zuwa Washington a tattaunawar ƙarshe tsakanin bangarorin biyu a watan Agusta. Amurka ta riga ta kakaba harajin a kayan China har na dala biliyan 50. China ta maida martani da kakaba wa Amurka haraji na daidai wanda Amurkan ta saka mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara kakaba haraji akan kayan China, ƙarin wani haraji na dala biliyan 267 da zai shafi kusan dukkan kayan da China ta saka take sayarwa Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau ce ranar masu hada magunguna ta duniya, inda ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki suka yi gangami wajen wayar da kan jama'a dangane da rawar da masu hada magunguna suke takawa ga lafiyar bil'adama. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kori ya hada mu da wannan rahoton.
An fara bukukuwar ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010, bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu hada magunguna ta duniya, wato International Pharmaceutical Federation, ya amince da keɓe ranar 25 ga watan Satumba kowace shekara domin gudanar da wannan gangami. Wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a kasar Netherlands, wacce a yanzu kuma ke da fiye da mambobi miliyan 3 a duniya a kasashe 139. Najeriya dai ta bi sahun kasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara. Pharmacist Bala mai kuɗi da ke zaman shugaban kungiyar masu fasahar harhaɗa magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa.
Abinda muke so kawai mutane su san wane ne mai hada magani, mene ne mai hada magani yake yi, ina zaka samu hada magani, wace shawara zaka nema daga gare shi. Abinda ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan kasai da bamu da yawa, yanzu kuma mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma. Da kawai pharmacist an dauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da safi biyu da rana biyu da video makamai yanda ake cewa. Pharmacist ya wuce haka. Pharmacist shi ke gano maganin, shi ke hada shi, shi ke sarrafa shi. Kaga kuma cewa tunda wanda ya gano ya hada ya sarrafa ya fi kowa sanin amfani da illa wannan abu, shi sa wannan takin na ranar aka sa mashi wannan takin. Pharmacist shi ne mafi sanin magani, to shi sa aka sa wannan ranar dan a fadakar da mutane.
Yayin da masu harhaɗa magunguna ke ƙoƙarin al'umma su fahimci mahimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar bil'adama, a nan Kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da ƙungiyar dillalan magunguna. Tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar Sabon Gari saboda zargin suna sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye. Al'amarin da ta ce yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen Kano.
Mu daga ɓangarenmu mun nemi abokin da muka ce ai ba ai ba. Abin da muka faɗa shi ne idan mun ba da labari an kama ɗauki mataki mai tsauri, idan kuma mun ga wata illa da za mu iya magani idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganin ta a hada hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka je ma'aikata ake ce ana kama ana so a kama magani dokar ba ta ce a kama magani magani mara kyau ba ta ce aka ce a kama magani kuma mun nema cewa da su kamar yanzu kamar irin wannan young pharmacists din a hada da irin mutanen su da mutanen mu a tsaya in an ga marakin a kama in an kama a tabbatar wanda aka kama a masa hukunci amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kuma an kai shi gurin yan sanda an kai shi kotu an tishi tare 2018 ko an daure shi wata biyu wannan zai magani
Alhaji Hussaini Labaran Zakari kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar dalalan magunguna ta kasa yanzu haka dai wani kamfani bisa hadin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada-hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai akan yadda suke tafiyar da harkokinsu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Mun gode Mahmud Kwari masu sauraro akan wannan rana da aka kebe ta masu hada magunguna ta duniya muke son jin ra'ayoyinku anjima kadan bayan mun bude layukan wayanmu amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam.
suna na Sani Mega Durbunde ta kai local government.
To Malam Sani, muna jin ka.
Yawa.
Ka dai ji maudu'in da muke tattaunawa yau ko?
Eh, ji ne game da magunguna ko?
Eh.
Ranar masu hada magunguna.
Eh.
Yawa, to ni farin ciki na zan bayyana game da yadda ake son a tsaftace sabon gari ko kuma a tashe su ma don yanayin koke-koken da dama jama'a su karere suna yana wajen gurɓata tarbiyyar mutane wajen shiga da magungunan da saboda gaskiyar magana ko a idan mu ma muna gani ana kamawa da an ɗan zagaya an yi abin da aka yi kawai shi kenan sai a cikin mutane.
Watan kana
muna farin ciki da wannan.
Kana nufin kenan hukumomi ba sa ɗaukan matakan da suka kamata kenan ko kuwa?
Eh, to gaskiya ko da suna ɗauka baya kaiwa domin da an kama mutum gaji kiri-kiri za a kama da an yi wasu fanoni da 'yan abin da su suka san abin da suke sai ka ji abin ya buruwa gobe ma sai ka ji haka jibi ma duk gashi nan da abin yake amma alhamdulillah tun da dama janar Buhari ya taurari kukukukun mutane saboda irin yanayin matsalolin da yake haifarwa matasa gaskiyar magana alhamdulillah. Kuma a ƙarshe muna godiya kuma muna ƙara yi wa janar Buhari addu'a Allah ya tabbatar masa da wannan zabe da zamu yi alhamdulillah.
To amin. To Malam na Kaduna. Wake magana daga Kaduna. To Kaduna mun rasa layin shi. Borno, wake magana daga Borno. Malam na Borno. To ina ganin shi ma layin shi ya tsinke. A maudu'in dai da muke tattaunawa yau shine ko muke so mu ji ra'ayoyinku. Ra'ayoyinku shine wannan rana da aka ware ta masu hada magunguna ta duniya. Me kuke ganin ya kamata masu hada magunguna za su yi koko taya kuke ganin suke tallafawa kiwon lafiyar al'umma a duniya? So sai ku bigo muna don ku ainihin faɗa muna ra'ayoyinku dangane da haka. Wake magana?
Dan Asabe mai fata ya wuri.
To Malam Dan Asabe barka dai.
Barka ka dai aiki.
Alhamdulillah.
To da farko dai ina so in mika godiya ta ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana muhimmiya domin masu hada magunguna wato pharmacies. Domin idan muka yi la'akari da gudunmuwar da waɗannan mutane ke bayarwa ga al'umma to ya kamata a jinjina ma Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma hanzari ba gudu ba, ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta karfafa musu kwarin gwiwa ko kuma ta tallafa musu domin mu ma a Najeriya mu rika hada magunguna saboda muna da haziƙai kwararru famaci a Najeriya. Illa kawai babu tallafi ne. Idan aka ba mu tallafi ko kuma aka ba su tallafi za a kera magani wanda yake ko Turai. Ko Turai ba za su kai mu ba. Bela kuna tare da ni?
Eh, muna jinka, muna jinka.
To gaskiya ina so ya kamata gwamnatin Najeriya ta tallafa musu domin a Najeriya Allah ya ba mu mutane haziƙai. Misali ga
to mun gode Malam, bari mu je garin Kaduna kuma mu ji a Malam na Kaduna.
Bello shi gwamnatin Najeriya Kaduna.
To Malam Bello, muna jinka.
To gaskiya dai irin wannan kokari ake na cewa su wasu magungunan nan suna cutar da mutane gaskiya ne ga inda Allah waɗannan masu da maganin nan na ka faɗa da kasuwannin ne gaskiya su ga inda Allah suna cutar da kan ƙasar nan amma suna ɗauki mataki irin wannan kuma ga hukumar Nabda to muna kira ga hukumar Nabda ta sa ido a tantance magungunan saboda samun lahiyar matasa da 'ya'yanmu na wanzuwa na gaba.
To kana ganin laifin nasu ne koko? Kana ganin laifin nasu ne koko laifin masu siyan magungunan wanda suke tallan shi?
A duka gini wallahi da mu da muke da babunin likita da su masu talla saboda ka duka wannan dole ne sai mu gyara gaba ɗaya ɗinmu.
To mun gode. To a Kaduna kuma muna da wani akan layi, wake magana a Kaduna?
To ranke ne dai, barka da lafiya ya aiki.
Alhamdulillah ya gajiya.
Lafiya, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Sirga Sakarau tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jinka.
to gaskiya mu gaskiya muna masa kalubalantar su kungiyoyin masu hada magunguna na Najeriya duba mu za ka ga cututtuka da kare yawa kai ta shan magani magani zai aiki a rubuto ma magani ya kasha kasha amma kwana ya kare ga kai tara magunguna da yawa ka rasa mai aiki abin na ba mu mamaki ko karatun da suka yi ba su kware bane sai dai mu dinga ganin Pakistan India magunguna ana shigo da shi masu kyau da sauransu su wannan kokari suke ne a nan kasar suke kirkiro mana magani mai kyau sai dai kawai kaga sun yi maganin kwansa na ruwa wanda da wuce jira 50 ba sai paracetamol sai audiga me suke yi ne dan ganin sun kirkiro magani mai kyau a Najeriya da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode a mallam na Maiduguri
yawa Alan Guro na gaji a kwara biyu
lafiya Alan Guro wake magana a Maiduguri
na kina neman ku ban same ku wallahi yau Allah ya sanar sanar
to barka dai kai arziki yau
ina muku fatan alheri
to muna amsa me sunan malamin
magana da nake Allah Ali Abdullahi daga Maiduguri
to
Allah ya azurta mu da abubuwa fasu yawa daga a Najeriya amma kuma Allah sarki to gabanni ku samu an ba kamar da mun wuce haka tun ba yau ba wallahi
to me kake ganin yake kawo
Allah
to me kake ganin yake kawo wayannan matsaloli
rashin tallafawa mutane suna yunkuri suna kokarin mu muna kokari ba mu da ragwaye fa kasan nan amma muna kokari wallahi sosai kawai dai rashin goyon baya ne da ba mu samu daga wajen gwamnati kike kawo wannan abu
to masha Allah
ko mun ci wajen wallahi
to mun gode a mallan na Abuja wa muke da shi daga Abuja Abuja to kai muna jin ka wake magana daga Abuja
sunana Muhammad Ali daga Abuja
to malam Muhammad Ali muna jin ka
farko dai zan yi amfani da wannan dama da na samu in kira ga yan uwa na mutane musamman a Afirka da kuma mu yi tunani mu yadda fa mu ma yan uwan mu bagage mun iya komai zamu iya komai mu daina rena kanmu saboda haka mu dauki yan uwan mu mun iya komai kuma zamu iya komai a mu ciyar da al'ummar mu gaba ba wai mu yi tunanin cewa duk wani abu in ba foreign ba ban yadda da shi ba in ba abu na kasa na waje ba ban yadda da shi ba
to kana ganin cewar magungunan da ake yin su a Najeriya suna da ingancin da ya kamata
lallai in har ka bi silar cewa lallai ka ga kaman yana da NAFDAC kuma NAFDAC din authenticated wanda an tantance shi to ka yadda da shi domin ta haka ne mu ma za mu ci gaba mu kai wani matsayi
to mun gode a mallan na Kano wake magana daga Kano a daga Kano wake magana to ina ganin layin shi ya tsinke na Kano a kada dai a manta muna duba maudu'in mu na yau shine waɗanne irin rawa masu hada magunguna suke da shi to daga Kebbi muna da wake magana daga Kebbi
to kana maganar dan Asabe mai fata ya wuri ne
to mallan dan Asabe muna jin ka
to da farko dai ina so in maka kuke na zuwa gare ku don Allah ruwa annabi ko dai ku kara mana lokaci ko kuma ku kara mana wani layi
to to za a mika wannan koken naka ga mahukunta
to da fata za ku tashi lafiya
to mun gode
yawa
to iyakan dai abin da za mu iya dauka kenan yanzu a wannan lokaci da muka ware muku don ku bayyana muna ra'ayinku har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogon muna cewa yanzu karfe 4:54 ga wasanni
a takaice
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda al'amura suka soma yin tsami tsakanin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da Maina National da hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger cewa da Finifoot tun lokacin dawowar tawagar ta jamhuriyar Niger daga wasan da ya haɗa ta da farawar na kasar Misir ko Egypt a Alexandria inda jamhuriyar Niger din ta kwashi 'yarta hannu 6-0 a neman cancantar shiga wasannin nahiyar Afirka
Amurka na shekara 2019 wanda kasar Kamaru za ta karbar bakuncin sa. Dalili ko shine ɗan wasan sun saka hotuna da ma video kuma jigin su a yanar gizo domin nuna rashin jin daɗin su na rashin samun kuɗaɗen su na allowance kamar yanda kamata a ba su. Abinda shugaban hukumar kwallon kafar ta jamhuriyar Niger yace ba zai lamunta da shi ba. A garin birnin Kwane duk dai a jamhuriyar Niger an kammala wasan TGV turnuwa da garin da vacants na kwallon kafa na shekara 2018 inda kungiyar Lumana Football Club ta lashe wasan karshe gaban Tranquil Football Club da ci 4-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Wannan ko bayan kungiyoyin biyu sun share minti 90 suna tabsawa ba wanda suka kwallo a ragar abokin gogawa. Maitre Illo Isu shine kirkiro da wannan kwamfalar shekaru 5 da suka gabata. Yar majalisar dokoki ta kasa mai wakiltar mazabar birnin Kwani ta halarci wannan wasan na karshe cewa da Hajiya Rabi inda ta shaddada alƙawarin ganin hukumomin wannan kasar ta Niger sun ginawa matasan garin birnin Kwani hidin wasa na zamani. Wannan ko gaban shugaban gundumar birnin Kwani Malam Munkai Lasarka da Abdul Rashid Abdul Majid Iyo general director na wasanni na jamhuriyar Niger da wakilci ministan wasanni na kasa a wannan kasar. Idan muka tsallaka kasashen waje ko Luka Modric shine hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zaba a matsayin dan wasa na kwallon kafa mafi kwazo a shekara 2018 gaban Cristiano Ronaldo da Mohamed Salah. Sai Didier Deschamps dan kasar Faransa wanda aka zaba a matsayin koci wanda ya fi nuna bajinta kasancewar ya kai kungiyar kwallon kafa da kasar Faransa har zuwa lashe wasan kofin duniya a shekara ta 2018 a kasar Rasha. Haka zalika Thibaut Courtois dan kasar Belgium shine aka zaba a matsayin mai tsaron gida wanda ya fi nuna bajinta a shekara 2018 gaban Buffon na kasar Italia da Hugo Lloris dan kasar Faransa. Sai Renald Pedros wanda aka zaba a matsayin kocin kungiyar mata ta kwallon kafa mafi kwazo a shekara nan ta 2018 yanda kasar Brazil Marta aka zabe ta a matsayin yar wasa wadda tauraruwar ta tafi kyallawa a shekara 2018. Shi ko Kylian Mbappe dan kasar Faransa shine matashi wanda ba taba ganin irin sa ba a shekara ta 2018. Haruna Mamman Bago na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Kuma ga labarai a takaice kamun mai sallama da ku.
Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware in har ta ci gaba da tsokana, inda yake zargin shugabannin Iran da haddasa rudani da mace-mace da lalata al'amura. A halin da ake ci kuma sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnati su kauce wa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba wa Iran din. Sarkin Saudi Arabia Salman ya kaddamar da wani jirgin ƙasa mai gudu na kimanin dala biliyan 6 da miliyan 700 a yau Talata wanda zai hada manyan garuruwan musulunci masu tsarki a yayin da ƙasar ke kokarin kawo ƙaro hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ta hanyar burƙasa yawon bude ido a dalilin raguwar kuɗi da take samu daga cinikin man fetur. Hanyar jirgin ƙasan ta Haramain mai tsawon kilomita 450 yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin sufuri na ƙasashen gabas ta tsakiya wanda ake hasashen zai kawo sauƙin zirga-zirga ga fasinjoji miliyan 60 a duk shekara. Zai rage yawan lokacin da ake ɗauka wajen tafiya tsakanin Makka da Madina da kusan rabi. Jirgin ƙasa a nan gaba zai haɗe da sabon wajen jiran mahajjita a filin jirgin saman Jidda, wanda hakan zai kama mahajjita sauƙin zirga-zirga.
Da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da ci gaban wannan shirin da wani sabon shiri, kana kuma za ku ji su dauke da cikakken bayanin shugaba Muhammadu Buhari wanda muka so kawo muku amma mun samu wata tangarda. Yanzu kuma a madadin Safinatu Sada Sodangi da ta tayani gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham wanda ta bada umarni da engineer mu Mr. Skip. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi a kwana lafiya.